أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي بايان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda ya daidai da 16 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya dace ma 16 ga watan Mars miladiya ta 2025 domin ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani wanda idan ba manta ba ajiya mun fara shin huda game da abin da ya shahi wato wannan sura wanda ake kiranta da suratu ikra ko kuma kace suratu alaq wanda mun gani daga cikin wato ababan da yasa sabkan wannan sura shine abu na harko wanda shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabta wanda mun gani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya kusanci shekara 40 da annabi ba bashi annabta sai ya kai shekara 40 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya kusanci shekara 40 sai ya fara ganganin wato ru'uya wadda take ta mafalki wadda kuma daga yayi wannan ya ga wannan abin a mafalki kan da sahe kawai kai ka ce gashi nan abin ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ganin haka nan bancin irin wasu mubashirat na nubuwa irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ya san wani wato dutsi a Makka da wata itaciya tun kafin a aiko shi a ce shi annabi ne in ya huce wannan dutsin sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah yana cewa amincin Allah ya tabbata gare ka kai ma'aikin Allah yace tun kafin a aiko shi to wannan duka alamomi ne da ake nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa fa akwai wani abu wanda zai biyo baya da kuma har ya zamanto ya soyi wato aka sa mishi kaunar wato kebantuwa kamar yadda muka gani aje yake kebanta wato zuwa gari hira yana zuwa yana yin bauta yana yin tintintini game da abin da ya shafi halittun ubangiji subhanahu wataala wanda a lokacin ne yana nan cikin gari hira jibril alaihi salatu wassalam ya sabko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ya zo a wasu ruwaya daga irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gani sai ya gani wani haske ko kuma ya ji wani ƙara can daban tun kafin a jibril ya sabko mishi duka wannan abubuwa ne wanda ake mishi shinhuda cewa mene za a aiko manzo da kuma game da abin da ya shahi shinhuda ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wato abin da ya shahi rihi sama yanda shedanu aka sa wato suka fasa zuwa sama daga sun hausa su je sama su jimi ake fadi a can sai Allah subhanahu wataala wato ya je hisu ya sa mala'iku su je hisu da abin da ya shahi taurawi to duka wannan malamai suka ce shin huda ce aka yi ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da jibril alaihi salatu wassalam ya ganshi ya iske shi a cikin kogon hira sai kama shi ya rike shi ya gama shi da jikin shi ya matse shi yace mishi ikra kai karatu ka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma ana biqari ai ni ban iya ba karatu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya ba karatu bai iya ba rubutu ya ƙara ce mishi ikra yace mishi bai iya ba karatu ya ƙara ce mishi ikra to a ta uku da yace mishi bai iya ba karatu sai jibril alaihi salatu wassalam ya karanta mishi wannan ayoyi guda biyar balahi malam ka memeto mana ayoyin nan miji
bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
جبريل عليه الصلاة والسلام ya sabko mishi da wannan ayoyi ubangiji subhanahu wataala yake cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wato kai karatu da sunan ubangijinka wannan ubangiji wanda shine ya halicci halittu gabaki daya ka gani kamar amsa ce ake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shahi tunanin da yake tai wai wannan duwatsu wa ya halicce su wannan sama wa ya halicce ta wannan kaza mi ya kai babu wani akwai wani abu wanda yake a boye wanda shine mahaliccin wa'annan to sai Allah ya sabko mishi wannan ayoyi cewa kai karatu da sunan ubangijinka wanda yake alladhi khalaqa wanda ya halicci halitu sai ya ce mishi kuma khalaqal insana min alaq ya halicci dan adam daga abin da ya shahi gudan jini alaq kamar yanda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan dan adam ana tattara halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi wato wasu fatara da zai yi kwana 40 yana dugo na maniyi zai tsaya tsawon kwana 40 bancin wannan sun mai kuno alaqatan misla zalik sannan ya koma gudan jini kwatankwacin kwana 40 sun mai kuno mudghatan misla zalik sannan ya koma tsoka kwatankwacin kwana 40 sun mai yursalu ilaihi almalaku fayunfakhu fihi ruh sannan aiko mishi malaika malaika ya busa mishi rai dan kaga sai mutun yayi 40 40 so nawa ake busa mishi rai 40 40 so uku yana dugon mani yana gudan jini yana tsoka tukun a busa mishi rai a lokacin to daga lokacin an busa rai kuma sai a fara bancin an yi umarni da rubuta arzikin shi da ajalin shi da aikin shi shi wani zai zama to shaqi ne ko kuma mai rabo ne a gobara na tashin alkiyama to sai a fara kareyan shi daga wannan ayi fara gabbai mutun yana yi a hankali zaka gani da zaka ga irin shema inda mutane ake hutawa na wato tahiyya halittar dan adam tun yana tsokan nan zaka ga yana sauya har gabbai su zo har kawahuwa su zo hannaye su zo kai ya zo komi da komi ya zo idan wannan shine tahiyya halittar dan adam to shine Allah nan yace khalaqal insana min alaq wato Allah da ya halicci wato mutum wato daga gudan jini tun daga mani ya koma gudan jini ya koma tsoka wannan period in gabaki da sai Allah ya ƙara ce mishi iqra wa rabbukal akram kai karatu da sunan ubangijinka wanda yake mafi karamci saboda ubangiji subhanahu wataala shi mafi karamci ne yana daga cikin karamcin ubangiji subhanahu wataala ya da tausayin shi da rahama shi yasa zaka gani a nan duniya ma sai ya ba ma kahuri wani abu na duniya yake zamantawa yana amfana da ita da kuma dan ya kasance duniya a wajen ubangiji subhanahu wataala ba ta da kima gabaki daya lahira ita take da kima lahira ita ce wanda take zamantawa sakamako ake ba wanda suke mummune kamar yadda ya gabata gama yana daga cikin rahamar ubangiji subhanahu wataala fadai arrahmanir rahim bayani ya gabata akan shi cewa Allah subhanahu wataala shi mai kyauta ne kuma mai jin kai ne sai ya ce allazi allama bil qalb ubangiji subhanahu wataala wanda ya sanar da ilimi ya sanar da kai wato bil qalam da abin da ya shahi wato al qalam shine rubutu shine sanin ilimi to zan mu gani farkon abinda ubangiji subhanahu wataala ya halitta a cikin halittu shine wato alqalami da aka halicci alqalami Allah subhanahu wataala yace mishi ya rubuta yace me zai rubuta yace ya rubuta dukkan abinda zai faru a duniya gabaki daya har zuwa tashin alkiyama alqalami duka ya rubuta shi yasa wannan alƙalamin ya riga ya rubuta duk abin da zai waru tun daga horkon duniya har zuwa ƙarshe gabaki daya tun lokacin halitta alƙalami da Allah subhanahu wataala ya dukkan alƙalami ya rubuta Allah subhanahu wataala ya rubuta wannan abin yana nan tabbas har zuwa tashin alƙiyama to haka ilimi da Allah subhanahu wataala yake sanar da mutane kaga ilimin da kake zuwa ka nema da alƙalami kake dauka kake rubutu duka wannan yana koma yana nuna ma irin daraja abin da ya shahi wato ilimi sai ce allama al-insana ma lam ya'lam kuma ubangijin da ya zamanto ya sanar da mutum ma lam ya'lam abin da da bai kasance ba ya sani saboda babu wanda aka aiho shi aka ce wani ilimi gare shi da aka aiho kowa jahili ne bai da ilimin komi sai daga baya ubangiji subhanahu wataala ya fara sanar da shi ilimi tun ilimin wato ababan duniya ga in kaje ilimin shari'a da kuma ilimin neman duniya da mu gani lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci mala'iku a sama a cikin aljanna tare da annabi Adam ya tambayi mala'iku cewa su ambata mashi sunayen wasu abubuwa a lokacin mala'iku suka ce bus sani ba amma dai wa allama adama al-asma'a kullaha sai Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam dukkan sunayen wannan ababan gabaki daya wanda kuma mala'iku bus sani ba annabi Adam yake gani musu yake gani musu wa sanar da shi shine ubangiji subhanahu wataala shi yasa babu wanda za a halice shi a ce an aike shi da ilimin shi yazo duniya wani da kaji an ce da ilimin shi yazo duniya to wannan bincika kawai wani ruhanai ne tattare da shi ko kuma wani abu makamancin haka kuma ka ce an aike kaza wani an aike shi da Qur'ani ko an aike shi da tabiji ko an aike shi da wani abu duka wannan abu wasu abubuwa ne wanda shati fadi ne wanda mutane suke yi nema ne suke su zamanto su kafe da irin wannan abu dan daga baya a fara hutuma da al'umma cewa to yana bada maganin falala yana bada maganin kaza malam mai ruwan masha Allah da sauransu ka gani abu ne wanda Allah yake cewa allama al-insana ma lam ya'lam da kai baka sani ba baka san komai ba daga baya ne Allah ya sanar da kai yanzu kai ma a rayuwarka ka sani cewa lokacin da aka ahe ka in ba da an sa ka makaranta ba ai baka san ba komai in ba an sa ka ba rayuwa yau da gobe yaro magana ma bai iya ba ya yake koyan magana zaka gani duk abin da ka faɗi yaro sai ya maimaita ka ce mishi kaza ya ce ma kaza a haka sai ka gani ya huce wannan period din ta maimaita abubuwa yau in ka ce mishi ya ka ya san me yake ni da ya ka he yanzu amma da in ka ce mishi ya ka ce ma zai yi ya ka in ka ce mishi je ka ce ma zai yi je ka shi dai yana nan duk abin da kai yana yi yana me yake sani a lokacin Allah yake sanar da shi ababuwa yana wannan marhala ta dan adam gabaki daya shi yasa yace al-insan gabaki daya dan adam malam ya alam abinda wato ya kasance bai sani ba to wannan ayoyi guda biyar sune ubangiji subhanahu wataala ya fara sabkowa a cikin alqur'ani sune ayoyin da Allah subhanahu wataala ya sabko a cikin alqur'ani kuma wannan yana nuni rahama Allah subhanahu wataala da ni'imar shi da kuma irin yanda ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin farkon wato halittar dan adam cewa halittar dan adam wato an halice shi ne da gudan jini haka kuma Allah subhanahu wataala ya karamta shi ya darajta dan adam Allah ta yi wa laqad karramna bani adam hakika mun darajta dan adam daraja gare shi ya zuwa hadisi cewa da a kashe ran dan adam guda daya ya fi sauki a je a roshe Ka'aba mun ga roshe Ka'aba babban hadari ne kaga roshe Ka'aba in sai ba ma za ka iya ba saboda Allah subhanahu wataala yake kiye da mun ga kissa Abraha to amma da a kashe dan adam guda hadarin shi yafi aje a roshe Ka'aba to ka gani ashe dan adam ubangiji subhanahu wataala ya darajta shi wanda kuma ya nuna mana cewa shi ubangiji subhanahu wataala mai karamci ne kuma shi ya sanar da mutum abinda bai sani ba wato yake ne kaga ya girmama dan adam da ya sanar da shi wato abinda ya shafi ilimi wanda wannan sura tana nuna mana dukkan mutumin da ya rike ilimi kuma to shine zai zamanto al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai zamanto gaba saboda dukkan al'ummu da suka huce kowace al'umma Allah subhanahu wataala yana keɓanta su da wani abu wanda ake yayi a lokacin su wanda shine sai ka shahara a lokacin to kan yake zamantawa zaka iya fada a shi to kuma Allah idan zai turo manzon wannan al'umma sai ubangiji ya turo shi ya iya wannan abu zamu duba mu gani irin annabi Isa a zamanin shi al'ummar shi gabaki daya abinda suka sani shine harkar likitanci harkar abada magani sai ka iya bada magani ka huddo maganin abu tukun kake huce kai fice a cikin al'umma to Allah da ya turo annabi Isa sai turo shi da maganin maguna sai ka mutu Allah ya tada shi ya ce ka tashi da izinin Allah ya zamanto ka kare ya ce gyaru bakka gani ya bude ma ido ka kuturce ya meke da kawawan ka da hannayenka gabaki daya amma da izinin wa da izinin Ubangiji subhanahu wataala kaga sai aka nuna musu abinda suke wato abinda ya hina su haka annabi Musa su Fir'auna baka zamantawa mafifici sai ka iya tsubbu da bokanci da sihiri sai ka iya sihiri ya zamanto kai karshe ne wajen sihiri to Allah subhanahu wataala sai ya turo annabi Musa da bi da sanda wanda in ya sake ta yi ta koma macijiya sai ta hallaka duk abubuwan na sihirin su sai da suka zo aka tattaru Nabi Musa yace to su sa rana a zo ayi baje kolin sihiri ayi kuwar in sihiri kowa ya zo da nashi shine Nabi Isa ai ba sihiri bane ba suka zo da sihirin Fir'auna yasa aka tattaro dukkan ƴan dabo wanda su ne ƙarshe ƙarshe aka tattaro suka tattaru kowa ya saki abin da zai saki aka yi garke guda na namomin daji masu wurgita al'umma Nabi Musa ya saki sandan nan tashi saki sandan tashi duka tabi take hahade abubuwan da suka zo da shi wanda daga ciki a cikin kissar da ake bada yake cewa ku duba ku ga in cikin ta ya kumbura to in bai kumbura ba to wannan annaban Allah ne a tar waya ya zo cewa da ma suka gane shi ya zo suka ce kai wannan wa suke nema su yi imani da shi gahin ma a gwabza a lokacin Fir'auna da ke shi dan siyasa ne na girki na kirki ya musu siyasa suka dawo kuma aka fara gwabzawa Allah subhanahu wataala ya kare to ala kulli hal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya turo shi da ilimi mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba karatu bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma sai aka turo shi da ni da gagarbadan ilimi shine alqur'ani yazo yake rera musu alqur'ani larabawa in ka zo kana rera magana za a samu wani wanda zai zo ma da tankwacinta to amma da aka zo da alqur'ani sai suka gaza aka ce to kai su kawo sura guda in sun iya alqur'ani yana da sura 114 aka ce to ku kawo sura guda in kun iya busu iya ba aka ce kai ku kawo ayoyi guda 10 ba za su iya ba aka ce kai ku kawo aya guda ma in kun iya ku kawo ba za su iya ba kwata kwata aka samu ɗaya daga cikin makaryata yazo yace shi ma wai annabi ne Musailamatul Kazzab ce wai shi ma annabi ne ce ana mishi wahayi kace ni aka wayo mishi ma an sauko mishi da suratul fil kace ga karanta ya wara alfilu malfilu wa ma adraka malfilu inda hazai wa yana giwa giwa wa sanar da kai giwa tana da ilwatsiya gajera tana kaga wannan aita sunni ya ce ba qur'ani bane ta sunni ya ce yazo ya ba mutane to kaga ni ba ta yanda za a iya zawa da sha'anin abin da ya shahi wato alqur'ani to wannan ayoyi guda biyar sune da farkon da Ubangiji subhanahu wataala ya sabka kuma suna nuna mana abin da ya shahi darajar ilimi to sai Allah ya ce mi
kalla innal insana la yatgha arra mustaghna inna ila rabbika ruj'a
Allah subhanahu wataala yake cewa kalla innal insana la yatgha Allah yace tabbas lalle kaga irin dan adam la yatgha dan adam mai huce gona da iri ne dan adam mai girman kai ne dan adam wato wani nau'i ne jinsi ne wanda in ya samu sarari yake yin dagawa Allah sai ya kara bayyana maka musamman ma lokacin da yake dagawa shine arra'a mustaghna lokacin da yake ganin shi hukai yanzu ya wadatu yana da dukiya yana da kuɗi to babu abinda zai yi a lokacin in ba girman kai ba da dagawa babu abinda zai yi a lokacin in ba yaje yayi almubazziranci ba yaje ya gani cewa wannan dukiya wadda Ubangiji ya bashi ko kuma wannan dukiya da ya same ta ma da yayi irin ta Karuna mun gani kadan daga cikin bayanin Karuna Karuna hoda mutumin kirki yana cikin jama'a ta annabi Musa Allah subhanahu wataala yace inna Karuna kana min qaumi Musa fa waga alaihim ya kasance daga cikin al'umma annabi Musa fa waga alaihim sai dagawa ya kauci Allah yace wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa yace Allah yace mun bashi wato zinare mun bashi taska ta arziki ta yanda wato kileluwa na abin da ya shahi mangazuma na mangazashi irin katta-kattan mutane majiya ƙari sai mutum sun kai 40 suke iya daukan sandukin kileluwan shi kai yanzu a ce dukiyarka kilan-kilan mangazoji da kake da a ce sama da he wajen mutum 40 katta masu ji da kansu su zamanto su ne za su iya daukan wato abin da ya shafi wannan kile na dukiyarka kadai ina dukiyar to ina ga dukiyar wace irin dukiya ce Allah subhanahu wataala ya baka to ala kulli hal yana cikin da mutanen annabi Musa da Allah subhanahu wataala ya wadata shi aka bashi dukiya aka zo ana nema ma ya dawo sai fara cewa inna ma utituhu ala ilmin indi wannan wa dukiya da kuke ganiwa ba wani magana cewa ko annabi Musa ya adda Allah ya bani a'a daga wani ilimi ne ilimina ne ya bani wannan dukiya sanin yanda na iya kasuwanci ne ya kawo wannan dukiya to haka dan adam yake kuma yake ganin idan Allah ya bashi dukiyar nan shi ho komi yana iya saye da dukiyar wannan komi yana iya saye da dukiya shi yasa can mun gani Allah subhanahu wataala da ya bayyana mana cikin suratul humaza humaza ko wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada wato wanda Allah ya bashi dukiya irin wannan yana tunanin cewa wa dukiyar shi wakai yanzu a yanda yake a rayuwa zata iya dawwamar da shi zata iya tabbatar da shi a rayuwa ba ta yanda za a yi wani abu ya zo na siye ne ko na nema ne ko na aje a yi ne wato wanda ba zai iya ba ko kuma ya gagare shi to shine Allah yake ce mana innal insana layatgha lalle wa irin dan adam din nan yana yin dagawa a ban kasa an ra'ahu stagna la siyama yayin da ya gani Allah subhanahu wataala ya wadata shi cewa shi mai wadata ne ya faru ɗaya daga cikin sahabbai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yake taro kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a wasa in yi dukiya in yi kudi lahiya law Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya roka mishi Allah ina sai Allah ya yalwata mishi dukiya ta zo kai har ya kai bai iya zama a cikin gari saboda ya kiwo na wannan abin da ya shahi raƙumma daga kananan bisashe sai koma bakin gari da dabbobin shi saboda mutum yana da irin wannan abin da ya shahi harkar noma da kiwo zaka ga bai iya zama cikin gari dole yana can cikin daji tare da bisashen shi da kula da su da wasu abubuwa to ya koma can tarana can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yan aike a kawo abin da ya shahi zakka sai ya tawi ya ce a kawai gani yake wayo ne za a mishi a kwace dukiyar shi kawai sai ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to gashi nan Allah subhanahu wataala da ya bashi dukiyar to gashi nan yau ya kasa hudda haƙin ubangiji subhanahu wataala karshe ya hallaka ya lalace kaga ni shi yasa ko kai zaka yi addu'a cewa Allah baka dukiya kada ka zo ka rihi ido ka ce kai Allah baka dukiya ko ma ta yane ne kai ka iya jeranta a'a Allah baka dukiya mai albarka saboda dukiya mun gani cewa dukiya wallahi musiba ce dukiya fitina ce innama amwalukum wa auladukum fitina Allah subhanahu wataala yake cewa kusan da cewa diyanku da dukiyarku fitina ne a gare ku mun gani cewa a ranar lahira wanda su suwa da shiga aljanna sune talakawa mai kudi yana ina yana can ana ta mishi bincike sai talaka ya je yayi shekara 40 ma aljanna kai mai kudi ba i da ma hisabi ba kana can ana tama dukiyar kaza ina ka same ta kuma ina ka ciyar da ita ina ka same ta ina ka sata ina ka same ta ina ka sata kai yanzu ko a duniya a ce irin kudin ka sun kai miliyar kaza aka ce sai amma binciken su ɗan miye suke da suna CCY su zo su maka kwafi su maka tsaye cewa sai sun bibi dukiyar ka gabaki daya kaga ai a jurni guda ba a iya ba sai an yi kwana wani sai an yi wata wani sai a yi shekaran ma kullun ana zuwa ana ta lissahi ana ta lissahi to ina ga a ranar lahira dukiyar ka ta duka tun farkon arzikin ka da Allah ya baka har zuwa rayuwar ka dukkan abin da ka tara Allah subhanahu wataala sai ya bincike ka ina ka daga ina ka same shi kuma ina ka ciyar da shi kisa ka roki Allah subhanahu wataala ya baka dukiya wadda take mai albarka dukiya wadda take mai albarka kuma ta halal sai Allah ya ce inna ila rabbika ruja san da cewa fa lalle tabbas makoma zuwa ga ubangijin ku ne gabaki daya dukkan ka ida abin ka gabaki daya a duniya makoma tana nan wajen ubangiji subhanahu wataala zaka koma ubangiji subhanahu wataala yana nan a madakata yana jiran ka ka je ka ida dukkan tabargazar da zaka yi zaka koma ka iske shi kuma ya tambaye ka game da abin da ka kasance wato kana aikatawa idan wannan ayoyi guda uku suna mana nuni game da wato mutumin da ya kasance Allah ya bashi dukiya har zai zamanto in ba wanda Allah subhanahu wataala ya ji kai ba to al'ada ta jinsin dan adam shine zai yi dagawa da wannan dukiya da Allah ya bashi zai yi girman kai da Allah subhanahu wataala zai gani cewa wannan dukiya kawai shine ya same ta ba wai baiwa bace ba wani daga Allah bane ba kawai iya karatun shi ne da sanin economy din shi ya bashi wannan dukiya Allah subhanahu wataala ya kare mu sai Allah ya ce
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى awamara bittaqwa araita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da bayani yace ara'aita alladhi yanha, shin kaga wannan mutumin wanda yake hanawa yake hana mi abdan idza salla bawa yayin da ya kasance yana yin salla. Da wannan aya ta sabka ne ga Abu Jahal. Abu Jahal ya kasance ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a masallaci mai alfarma na Makka yana salla, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito hadisi. To Abu Jahal sai ji ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya Muhammad, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yake ce mishi alam an haka an hadha, shin wai ba na hana ka bar wannan kaji manya, wai ba na hana ka ba ka zo ka ringa yin wannan sallai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya juyo ya tsawace shi ya gayi mishi magana ya kyare shi a lokacin faqala, sai Abu Jahal yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai bi ayi shay'in tuhaddiduni, wai da menene ka zamanto kake muni wato jima tsoro, kamar wai miye kai ka taka har ka zo kake gaggayi min irin wannan maganganu. Yake cewa amma wallahi inni la aksaru hadhal wadi nadiyan, ce ka san da cewa wallahi kaf garin nan na Makka babu wani wanda yake da matasa ɗan daba irina, wato ya nuna mishi cewa fa yana da ɗan daba sosai. Shi yasa zan mu gani a can gaba Allah ya ce falyadau nadiya, ya kira ɗan daban nashi, to mu kuma sanada'u zabaniya, za mu kirawo da zabaniyawa. To wannan da ya isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla ne, shine Allah yake cewa ara'aita allazi yanha, shin kaga wannan mutumin da yazo yake hana abdan idza salla bawa yayin da yake aikata ibada. Shi sa malamai suka ce anan dukkan mutumin da yake aikata aiki na ibada bai dacewa ya zamanto ka zo ka ringa hana shi, yana salla ne wadda salla ce yake ta ibada Allah yake ma wannan, to bai dace ba ka zo ka ringa hana shi. Kana hana shi kuma kana iya shiga cikin fushin Ubangiji subhanahu wataala, ba sai salla ba, yana aikata wani aiki na ibada. Ka gani yana aikata wannan, ka zo ka sa mishi wani abu wanda zaka yi farcirban shi kada wato ya aikata wannan ibada, to wannan ka nemi kamuwa daga wajen Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa hatta irin program da za a ringa yi a gwamnatance ya kamata irin lokutan sallah a ringa kauce musu, dan kan mutun ya shiga karkashin wannan aya ara'aital ladzi yanha abdan idza salla, saboda wannan shine sunnan Ubangiji subhanahu wataala, shi alqur'ani da Allah subhanahu wataala yayi sabko shi yake karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani waje sai ka gani ana ba manzon Allah hakuri ne, amma kuma dawa ake da mu al'umman mu gabaki daya, da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya, duk abin da ya faru marji'in ka shine ka koma qur'ani ka gani irin abin ya faru. Yanzu misali nan ba kissa Abu Jahal bane ba yake hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla, har yanzu to kai ma a garin ku an samu wani yana hana salla kenan ka dauko shi ya koma Abu Jahal, kai kuma ka koma me, irin yanda ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, he hukuncin ya hau kan shi irin wannan. Amma dai malamai suke tabbatar da wannan, kada ka je ka dauko wani dan kaga yayi wani abu baka tabbatar da abun baka ce ya koma wani ko shine fir'aunan zamani ba tare da kana da hujja ba. To Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To Allah yace ara'aital ladzi yanha abdan idza salla, ce kaga wannan wanda yake hana bawa wato yake hana bawa lokacin da yake yin salla, har yayi alƙawarin cewa zai zo ya ture manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina idan yana yin salla. Yace ara'aita in kana alal huda, shin wai ka bani labari wannan bawan in ya kasance yana kan shiriya, yana kan shiriya ta Ubangiji subhanahu wataala, yana kan turba ta addinin musulunci, yace au amara bittaqwa, ko kuma yayi umarni da aji tsoron Allah, wanda aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato a lokacin Makka kafin yayi hijira yana umartan mutane su zo su ji tsoron Allah subhanahu wataala, a bautawa Allah, a shiga addini, kuma lokacin da aka sabkar da sallah a zo a ringa yin sallah. kaga babban aiki da ake a Makka a kadaita Allah da bauta sai sallah da aka fara sallah mun gani cewa wajen shekara 10 da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tukun aka farlanta sallah to lokacin ana sallah ana kauce ma dukkan wani abu wanda yake shirka su kuma mushrikai ba abinda suke yi sai dai su zo su hana yin wannan sallar da ake yi da mun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a huto lokacin a gida suke yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yan kadan ne har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah cewa Allah subhanahu wataala ya azurta musulunci da ɗaya daga cikin Umar guda biyu Amr bin Hisham wanda shine wannan Abu Jahal da kuma Umar bin Khattab Umar bin Khattab aka ce yana daga cikin ɗan garin Makka wanda suke da fada aji kuma yana da tarin matasa a tattare da shi shi kuma Abu Jahal akwai jama'a shi ma matasa tare da shi akwai jama'a tare da shi kuma akwai mawadata tare da shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a cewa Allah subhanahu wataala ya ba ma musulunci arzikin samun musulunta ɗaya daga cikin wannan Umar ɗin guda biyu amma Abu Jahal umma Umar bin Khattab to kaga shi Abu Jahal sai aka same shi deja ya fara takura ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Umar yana can daga gehe wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin gida saboda cikin gida in suka shiga rihiya aiki sai aka zo aka kwankwara akar shuru sai aka je aka tambaya wane ne sai ya ce Umar ne Umar shi kuma an sani shuja an sani duk wanda ya san tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Umar ya san Umar a Makka fa ba a ce a gari shi ne karshe daga shi sai Abu Jahal su bi ne wanda in sun yi magana kawai ta zamna aka ce Umar kowa ya shiru aka kalli wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi yana budiyawa manzon Allah ya shakire shi ya girgiza shi yace har sai yaushe Umar har yaushe saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san zawwa ne zai yi musulunta ya girgiza shi Umar yace duka jikin shi ya mutu sai ya rasulullah nazo ne in sallama wa musulunta jama'a suka yi kabbara musulmai suke jin dadi cewa addu'a manzon Allah ga ta tazo yanzu addini zai ƙara samun ƙarfi Umar da ya musulunta yazo yace ya rasulullah wai me muke jira muke ta wani laba a huta aje masallaci ayi sallah ba wannan magana a huta masallaci kawai aje ayi sallah haka mu duba mu ga lokacin hijira in mutun zai hijira ya koma Madina sai yana laba in zai huta ya binan ba hijira ba Madina ba zai saboda kan mushrikai su gane Umar da yazo zai musulunta yaje bakin Ka'aba ce kowa yazo ci to gani zan tahi Madina duk wanda ya san yayi sallama da duniya ya tarbe ni wanda ya san yake so mahaifiyar shi bata ida aihuwa ba ya tarbe ni wanda yake so mahaifiyar shi ta aihu wani shi ya tarbe ni sai da ya musu shela tukun ya huta kaga manzo Allah kai shi da zai huta sai da ya yi mine sai da ya wata dabara wufi ya huta ya bi wata hanya daban kamar ba Makka ba zai ta yi sai da ya wani kwana uku saboda mushrikai sun zo sun yi mushi radda suka zo suka kewaye gidan shi suka ce ran nan kawai za su kashe shi aka ce har da shedan aka zo aka kewaye da aka zo gaba daya ya aka yi ake so aka kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kowace kabila ta ka mutum guda karshe maji karhi guda su zo in suka zo gabaki daya tare za su datsa mishi ta kodi saboda kenan kabilan manzo Allah ba ta iya ba ya kabilan wannan duka gaba daya amma yau a ce larabawa ne wannan kabila ta zo ta kashe muku mutum kenan kaga akwai gaba akwai yaki tsakankanin ku da ita haka suka zo suka yi aka ce shedan ya ba su shawarar nan aka zo da shi kuma za a zo a shiga a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asuba ya huto Allah subhanahu wataala duka ya sa musu barci Allah sallallahu alaihi wasallam suka huto sai da mai bi a riwayar da ta zo aka ce duka ya zo wawatsa musu kasa gaba daya sai har shedan yayi barci shedan ya ware walka yana walkawa yace ya tsere ku tashi daga shi shi kanci ogan yayi kwana da kaga ne ai deja ya tai sai ya tai aka duba bai nan wannan kissa da ake bada tarihi wallahi alam bi sihhatiha ala kulli hal da Umar ya musulunta kaga shi Abu Jahal ne bai musulunta ba kuma sai ya zamanto a Qurayshawa a mutanen Makka kafirai babu wasu wanda suka himmatsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sa Abu Jahal yanda suke matsi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa ara'aita shin yanzu wannan wanda kazo kake hana shi yaje yayi sallah ba ni labari in yana kan shiriya ce yana kan turban musulunci kai kuma kazo kana hana shi yace au amara bi taqwa ko kuma yana umurta da aji tsoron Allah wani yazo yana kiran ga addinin musulunci wani yazo yana da'awa a shiga musulunci a bautawa Allah shi kadai kada a hada bautar Allah subhanahu wataala da wani amma kai a same ka kazo kana mine kana hana shi wannan aiki da yake in baka taimaka mishi ba kada ka zamanto kwaikwayon Abu Jahal garin ga hana shi wato wannan aiki da yake Allah yace ara'aita in kazzaba wa tawalla Allah yace ka bari labari idan yazo ya ƙaryata bancin ya ƙaryata kan kuma yazo ya juya maka baya yace kai alam ya'lam bi anna Allah yara shi wannan wai bai san ba cewa Ubangiji subhanahu wataala yana ganin shi yana sanar da dukkan abin da yake yi dukkan abin da kake yi Allah subhanahu wataala yana ganin ka sawa'un na kirki ne ko na banza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ta'budu Allah yana daga cikin insani an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautawa Ubangiji subhanahu wataala kamar kana ganin Allah idan Allah subhanahu wataala kai baka ganin shi to shi Ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka alam ta'lam bi anna Allah yara shi sa wannan aya malamai suka ce ka ringa tunanota duk lokacin da ka fake zakka aikata wani aikin sabo tunaho cewa fa Ubangiji subhanahu wataala yana gani na yana gani na tabbas yana gani na gwanda yaji tsoron shi ya zamanto wannan aiki da zan aikata in bar shi in kubuta daga wannan abu in tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala idan wani ne kazo zakka cutar ka zamanto ka tuba ga Allah subhanahu wataala shin wannan duk ana ma Abu Jahal jan kunne ne wa cewa ara'aita in kazzaba wa tawalla yana ƙaryata ka ya ƙaryata ka kuma ya juya baya alam ya'lam bi anna Allah yara Allah subhanahu wataala yace shin wai shi bai san ba cewa Ubangiji subhanahu wataala yana gani yana sanar da shi abin da yake aikatawa Allah yace khalla yace tabbas la in lam yantahi wallahi idan bai bar murguza na maka ba ya rasulullah in bai bar ba cutar da kai in bai bar zawwa ba yana damun ka yana ma kaza Allah yace la nasfa an bin nasiya Allah yace to wallahi za mu kama makwarƙwaciyar shi wasu malamai suka ce wato za a kama gashin gaban shi nan yayi wani aski irin na zamani kaga duk wanda yake irin wannan aski malamai suka ce kana kwaikwayon waye Abu Jahal mai murguza ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shaye alqazau shi shari'a musulunci ta hana wannan aski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani yaro an mishi shigen wannan aski wanda yahudawa da mushrikai su suke yin wannan kafirai su suke yin irin wannan shi yasa a yanzu ma da duniya ta zo zaka ga askin kafirai ne kuma he mu musulmai muka zo iyan mu suke aikatawa kare zaman to a same ka ka ringa koyi da abin da ya shayi yahudawa da nasarawa malamai suka ce akwai irin askin nan da yi da tozo a gaban shi Allah ya ce la nasfa an bin nasiya to wallahi tabbas za mu kama shi da wannan gashin nashi ka san gashi a jikinka ba wani mai kabari bane amma yana mi yana lassaka da jikinka lokacin da aka jama shi ka hijin zahin shi Allah ya ce to a gobara na tashi alkiyama za mu kama shi da wannan wajen a hallaka shi a mishi azaba da wannan Allah ya ce nasiyatin kazibatin khati'a ya ce gashi ne ko makwarƙwashiya ce wadda ta ce ta wanda yake makaryaci wanda ya ƙaryata addinin musulunci wanda yake kuma mai kan kuskure ko kuma wanda masirar shi shine gobe wutar jahannama da malamai suka ce a ƙarƙashin wannan aya yana nuna kuma cewa Abu Jahal zai mutu akan abin da ya shahi wato kawurci wato shi ma ba zai musulunta ba kuma haka yi saboda inda yazo ya musguna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai wata rana ha sallar da yazo yake hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kai ya aikata wata rana yazo yace a wata unguwa yaga wata dabba da ta mutu an yanke mahaifarta da tumbi da wani waye an yadda yace wa zai je ya dauko mini wannan inje in dora ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah a Ka'aba wannan Abu Jahal yaje ya dauko wannan ma'aiwa ya rata ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yake cewa gashi nan ina kallo amma ba ta yanda za a yi in iya magana yace ba ta yanda za a yi in iya magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana sallah a lokacin Abdullahi dan Mas'ud yace na koma gida na je na kirawo Fatima diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace mata ta zo ta gani yanda aka ba mahaifinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Fatima ta zo ta sabke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta gaggayi masa Abu Jahal magana babu wanda zai tanka mata saboda su larabawa a wajen su kaskanci ne mace ta yi magana ka tanka mata ta gaggayi musu magana iya san ranta kuma ba wanda ya isa ya tanka mata ta sabke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaga irin yanda ya musguna mishi kai wata rana ta yayi yana zamne yake ce ma majalisar tashi yace din radda ya sake ganin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana masallaci yana yin sallar wannan to wallahi zai ji ya halalba shi ya tattaka shi yace he ya ji ya taka shi kawai kwatsamin ai shi suka ce mishi ai yanzu ma yana can ce yana can kawai he zabura ya tashi da ƙarfi ya kama hanya yana da ya tunkaro wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yake ganin rami da wutar jahannama a gaban shi sai ya daga kawa zai yi gaba sai ya ga rami sai ya sarki sai ya daga sai ya ga rami ina Abu Jahal sai ya koma yayi sanyi jama'a suka ce lahiya yace kai ku ga ba abin da na gani yayi ta shedan shedan lokacin da aka zo yaki ya tattara mushrikai ya ziga su an zo da aka fara gwamzawa kawo shedan ya wuhe juya baya yace inni alama la tarawna ce wallahi ni naga abin da muku gani saboda yakin da mala'iku musulmai suka zo da mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya kawo ma musulmi tawagan mala'iku sai ana yaki ka daga takobi musulmi zaka kashe kafuri sai ka gani kawai mala'ika ya cire kanshi kawai hidai kai kabbara ka ci gaba to shedan da ya ga wannan shi kuma sai ya tsere to haka Abu Jahal da ya gani abin da yake gani sai ya koma da baya aka ce lahiya ka tashi da kuzari kuma yanzu ka dawo shike kai lasar yace haba ni naga abin da na gani ni naga abin da na gani yace rami nake ga da wuta balbali shi yasa ma nan Allah subhanahu wataala da yace wasu sai yace to falyada unadiya ya kirawo jama'ar tashi da yake fadi ba can ba ya ce ba mine in ya gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake zawwa sallan nan sai ya kirawo taron lega in shi sai ya kirawo bandi in shi gaba ɗaya sun je sun tattaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce to falyada unadiya ya kirawo taron nashi ya kirawo majalisar tashi ga baki daya mu kuma Allah ya ce sanada uzzabaniya zamu kirawo da zabaniyawa da mai suka ce wasu zabaniyawa su mala'ikun Allah ne wanda su aikin su yi ma mutun azaba ba sani ba sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa wallahi Abu Jahal a lokacin da yazo kawashi a ce ta taba ni yace wallahi da mala'iku sun kama shi kirikiri da sai an ga mala'ikun nan a garin Makka zasu kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai sun mishi daidai gunduwa gunduwa a gaban mutane haka kuma tabbas da yazo ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da a ran nan ɗan Makka sai sun ga mala'ikun zabaniyawa sun bayyana suna kakkarya Abu Jahal ga baki daya a lokacin da ya ga wannan ramin da wuta wato sai ya koma da baya da baya shi yasa Allah ya ce sanadu uzzabaniya wallahi mu kuma zamu kirawo da zabaniyawa Allah ya ce kalla tabbas abin da yake fa ya rasulullah la tubihu wannan abubuwa da yazo yake maka kada ka kuskura ka yi mishi biyayya wasjud ka ci gaba da yin sallaka ka ci gaba da yin sallaka waqtarib ka ringa kusanci da ubangiji subhanahu wataala kaga nan Allah subhanahu wataala sai ya ce wa manzo Allah ya share shi ya ci gaba da aikin ibada shi kada ya kula shi kada ya yi mishi biyayya wasjud ya ci gaba da yin sujada in malamai suka ce wasjud ana nihin game da abin da ya shafi sallah saboda sallah ana kiranta da as-sujud ya ci gaba da yin sallar shi waqtarib kuma ya kusanci ubangiji subhanahu wataala a cikin sallar shi kuma a cikin sallah shi ne cikin sujada saboda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid ce mafi kusancin bawa da zai kasance game da ubangijin shi shine lokacin da yake sujada idan kana sujada kana kusa da ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aksiru du'a ku yawaita addu'a a sujada ya cancanta ubangiji subhanahu wataala wato ya karba mu sannan kuma karshen wannan aya idan an zo kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib kai ne kana tilawa ka zo ka karanta wannan sura in ka zo karshe ana so ka yi sujada sujada wannan ba ta bukatar cewa sai kana da arwalla ko kuma ka da arwalla a ana yi ka yi sujada ka godewa Allah subhanahu wataala kai addu'a da ake yi sajda wajhihi allazi khalaqahu wa shaqqa sadrahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin kuma wannan ba sai da arwalla ba malamai suka ce kuma ba sai ka juya ka kalli gabas ba in dai ta godiya ce ta tilawa wasu sun ce ka kalli gabas amma ta godiya kana iya kallon ko ina kawai kai ne abu na jin daɗi ya same ka kai sujada ga Allah subhanahu wataala ba sai ka kalli gabas ba duk inda kake kallo kawai ka durƙusa kamar Allah subhanahu wataala wato sujada da kuma ayoyi wanda ake yin sujada a cikin alqur'ani suna da yawa anan kusa kusa akwai can cikin idza sabaa'un shaqqat da kuma ta abin da ya shafi suratul alaq to a gurguje wannan sura abinda ta takaita da shi shine abu na farko gaba ta farko shine ta karantar da mu wato sanin ilimi cewa duk lokacin da mutum ya zamanto yana da ilimi to wannan shine yafi zamantowa ya kama addinin musulunci kuma shine yafi zamantowa mari bauci a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Sannan kuma ta mana wato bayani irin yanda munin mutumin da Allah ya azurta shi a same shi yana yin dagawa, a same shi wato yana jiji da kai, a same shi wato yana huce gona da iri, yasan da cewa ho makomashi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Da kuma irin kissa ta Abu Jahal yanda yazo yake neman ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallah, wanda Allah subhanahu wataala yace to za mu sauko mishi da zabaniyawa su kakkarya shi su yi mishi gunduwa gunduwa anan. Na roƙo Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abin da muka ji wato a wannan sura. Sai sura ta gaba ita ce suratul tin. Suratul tin sura ce wadda take ita ma makkiya. Malamai mafi yawan malamai sun tai kan cewa sura ce wadda take makkiya, wadda sura ce ta 28 a jerin sabbin surorin alqur'ani mai girma. Allah subhanahu wataala ya saukar da ita bayan surati buruj kafin surati quraish, da ita kuma wannan sura zata nuna mana irin daraja ta mutun dan adam, da yanda Allah subhanahu wataala ya sa darajar nan tashi kuma tana tattare da rukun shi da addinin musulunci. Duk lokacin da mutun musulmi mummuni yake ruka da addinin musulunci to yana da daraja, amma sabanin haka nan duk lokacin da ka bar addini to zai zaman to babu daraja tattare da kai. To wannan sura za ta karantar da mu irin wato wannan halaye. Muna roƙo Allah subhanahu wataala ya bamu ikon fahimtar ta daidai, da kuma karantar ta daidai, da fasarta ta daidai, da aiki da abin da ke cikin ta. Sai Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim wattini wazzaitun wa qurisinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
حديث يا تبت دغا البراء بن عازب يردا الله تتبتا غري شي يكي تيوا منزان الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يانا قر يانا كرنتا ا cikin bulaguro daya daga cikin rakawoyi da yake yana karanta wannan sura suratul tin wattin wazaitun. Da yake cewa ban taba jin ba wani wanda yafi kyakkyawan sauti da kuma kyakkyawa kira'a sama da kira'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi bulaguro yana akan bulaguro kan hanyar shi yana karanta kananan surori. Malamai suka ce wannan la'alla ya zamanto cikin sallar asuba ce, raka'a farko ko ɗaya daga cikin raka'o'in sai ya karanta suratul tin wattin wazaitun. Wannan sura tana da ayoyi guda 8. Allah subhanahu wataala ya fara da wattini wazzaitun. Rantsuwa ce Ubangiji subhanahu wataala yake cewa yana rantsuwa da attin, yana rantsuwa da azzaitun. Menene attin? Da Hausa shine baure. An san baure? Sura sun san shi, sura ba su san shi ba. To itaciya baure Allah yana rantsuwa da ita. Haka zaitun ita ma idaciya ce. An san zaitun? Olive da futuranci. To ita ma Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da shi. Wasu malamai suka ce nan Ubangiji subhanahu wataala yana rantsuwa da attin, a ba ana nihin ba attin in itaciya ta wato baure ba, a Allah subhanahu wataala yana rantsuwa ne da masallaci na Annabi Nuh. Masallacin Annabi Nuhu wanda ya gina shi wato a can Judi, lokacin da wato jirgin ruwan shi ya tsaya, abu na farko da Annabi Nuhu da ya wuto da shine ya gina masallaci wanda yake can garin kasar India. Wasu malamai suka ce a Ubangiji subhanahu wataala yayi rantsuwa ne da wannan. Wasu kuma suce a wani dutse ne dai Ubangiji subhanahu wataala yayi rantsuwa da shi. Amma dai irin su Mujahid da wasu daga cikin malamai suka ce a Ubangiji dai yana rantsuwa da attin, shine tinu kuma haza, wannan dai itaciya ta baure, wanda duk abinda kuma kaga Ubangiji subhanahu wataala ya rantsuwa da shi to abu ne wanda idan ka bibiye shi zaka ga akwai tasirin ababe da yawa a tattare da shi. Zan duba mu gani irin baure yana daga cikin icce ne wanda malaman kimiyya suke cewa duk wani magani da zaka dauke shi kai zamanto ka hada da shi zaka ga zai ma anwani sosai, yana da anwani sosai a jikin dan adam. Shi yasa zaka gani a wasu gariruwa, wasu kasashe zaka ga babu shi, wasu kasashe kuma akwai shi, wanda kuma sunna Allah ce dama a ban kasa. Sai kaga wasu kasashe an musu kaza suna iya yi shi, wasu kuma ba su iya noman abu kaza, saboda kowa ya anwana da mi da juna. To Allah subhanahu wataala sai rantsuwa da attin, sannan kuma yace wazaitun, da kuma abin da ya shahi azzaitun. Zaitun shine dai wato abin da ya shahi zaitun, wanda aka sani shine olive, da shi ma itaciya ce wadda take da albarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa itaciya ce wadda take da albarka, yace ku ci daga iyanta, haka man tama ku zamanto kuna shafawa a jikinku. Zaitun yana da albarka, kuma zan mu gani da yawa a cikin alqur'ani, shi ma ubangiji subhanahu wataala yana ambata mana misalin shi. Dan Allah subhanahu wataala da yace Allahu nurus samawati wal ard,
Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatun fiha misbah, al misbahu fi zajajah, az zajajatu ka annahu kawkabun, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة.
كاجي أبنجي سبحانه وتعالى سيدي أنبت يتي الزجاجة كأنها كوكب يوقض من شجرة سيتي مباركة sai ambata ma yace kuma zaitunatin ce la sharqiyatin wala gharbiyya yakadu zaituha yudhi'u wa law lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. To ka gani ashe itaciya ce wadda take da albarka, itaciya ce wadda ubangiji subhanahu wataala kuma yayin rantsuwa da ita. Duk da wasu malamai suna ganin cewa anan ma zaitun da ake magana, ana magana ne da masjid na Baitul Maqdis, masallaci na Qudus. Wasu malamai sun yi magana cewa ana nihi da wannan masallaci ne na Qudus. Sai Allah ya ce wa hazal baladil amin, da kuma wannan gari wanda yake da wanda yake amintacce. Wani gari ne?
Garin Makka.
Shine garin Makka. Garin Makka gari ne wanda yake amintacce, wa man dakhalahu kana amina. Can da muka gani da ila fi quraishi ila fi imri hilata shita'i wa sayf falyabudu rabb hazal bait, yace alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Ai gari ne wanda yake amintacce, Makka gari ce wanda take amintacce, ba man da halahu kana amina, dukkan mutumin da ya shiga garin nan ya zama to amintacce. To wasu malamai suka ce nan gabaki daya kaga rantsuwa ce ubangiji subhanahu wataala yayi, sai suka ce a abu na harko da Allah subhanahu wataala da ya rantsi da mun karanta wa turu sinin, mun karanta ba wa turu sinin kahin wa hadha baladul amin, wa turu sinin ita ma rantsuwa ce Allah subhanahu wataala yayi da mi da dutsen turu sinin, wanda tur can ne inda Allah subhanahu wataala ya mawa magana annabi Musa. Shi yasa can ma muka gani surati tur, Allah subhanahu wataala ya mawa annabi Musa a wajen wannan dutsen turu saina. A nan Allah subhanahu wataala suka yi zance da annabi Musa. A lokacin annabi Musa yake so ya gani ubangiji subhanahu wataala, Allah ya ce mishi dan tarani. To ka gani a nan duka wurare ne Allah subhanahu wataala ya zamanto ya yi rantsuwa da su, kuma wurare wanda suke da daraja. Idan muka dauka wanda suka ce masallatayya ne, wasu malamai suka ce abu na harko da Allah ya yi rantsuwa da tini wa zaitun, ana nihin Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kuma a can ne Allah subhanahu wataala ya aikowa shine annabi Isa. Annabi Isa Allah subhanahu wataala ya aiko shi a nan Baitul Maqdis. Sannan turu sinin shine dutsen turu saina, wanda ubangiji subhanahu wataala ya ma annabi Musa magana a nan. Wuri na uku kuma shine Makka, shine baladul amin. To malamai suka fasarta cewa dukkanin rantsuwa da Allah ya ambata a ayoyin nan guda biyu da ta ukun su shine wannan wurare wanda suke da alfarma, suke da kima, saboda mun san Makka ita ce tafi zamantowa ta fi kowanne kima, wanda ubangiji subhanahu wataala awwal baitin gini na harko da aka yi wa mutane na abin da ya shahi irin masallaci shine wato ginin Makka. Ka'aba ita aka fara ginawa, da a watar waya yazo cewa mala'iku ne ma suka fara gina Ka'aba. Bancin yau da gobe babu mutane a duniya, ta lalace ta zubi. Sai zamanto annabi Ibrahim da dan shi Isma'il, wato aka zo aka gwada musu makanal baiti, aka nuna musu inda asalin foundation din na Ka'aba suke, aka ce su daga ta su mai da ginin nata. To ka gani wannan ita ce wadda aka fara gina. Bancin Ka'aba da aka gina ta, sai aka gina Baitul Maqdis. shine masallacin Qudus. Wanda masallacin Qudus shi ma yana daga cikin manya-manyan masallatai, ya ɗaya daga cikin ukun masallaci wanda suke da alhurma a cikin abin da ya shafi sha'anin musulunci. Shi ma kuma Ubangiji Subhanahu wataala an gina shi bayan kwana 40 ko kuma wato bayan abin da ya shafi shekara 40 da gina Ka'aba, ko kwana 40 ko shekara 40 na manta aka gina Baitul Maqdis. Wanda kuma yana daga cikin hikima, malamai suka ce Baitul Maqdis shi yake seti da abin da ya shafi kofar sama wannan ta farko. Da mutum zai tashi daga Baitul Maqdis yayi sama saka bai karkace ba, malamai suka ce har kofar sama. Shi yasa lokacin da za a Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka sai aka tafi da shi ina, sai aka tafi da shi Baitul Maqdis, aka ce saboda a sahale mishi hanya yanda kawai direct in an tashi har kofar sama. Suma da bai suka ce a an tafi da shi dan ya zamanto ya jagoranci wato annabawa ga baki daya a Baitul Maqdis, saboda sai da ya jagoranci annabawa ya musalla ya shiga shine liman. Shi yasa ake ce mishi Imamul Anbiya, wato shine limamin annabawa ga baki daya. Ala kulli hal, wasu malamai dai sun nuna cewa wannan wuraren shine dai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya yi rantsuwa da su, wato guda uku shine Duru Sinin da kuma wato abin da ya shafi Masjid Baitul Maqdis da kuma wato abin da ya shafi Makka. To bancin wannan rantsuwa, sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce to laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahi kusan da cewa hakika tabbas mun halicci jinsi na dan Adam fi ahsani taqwim, a kyakkyawar halitta, a kyakkyawar sura. Saboda dan Adam mutum ne wanda Allah Subhanahu wa ta'ala yayi shi ya darajta shi, kuma yayi shi a kyakkyawar sura. Allah Subhanahu wa ta'ala da kanshi da ya halicci dan Adam kuma ya bi kanshi. Duba mun gani cikin surata Mu'minun ko Allah Subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal 'alaqata mudghah thumma khalaqnal mudghata 'alaqah izaman فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. kaga da karshe Allah subhanahu wataala da ya ambata duka marhala wajen guda takwas ta halittar mutum ko guda bakwai, sai ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin, madalla da Ubangiji subhanahu wataala wanda shine mafificin wato wanda yake halitta wasu abubuwa. kaga halittar da Allah ya shi yace halitta ce mai kyau, shi yasa bai dace ka zo ka ga dan Adam ka ce wani bakka da kyau ko wani bai da kyau. Wannan halitta ta Allah halitta ce wanda yi ta da kyau, wanda kuma kada ka gani, kuma malamai suke cewa anan zaka gani Allah subhanahu wataala yayi minti hudu yayi wani mutum in amma ya dan tauye game da abin da ya sha ya halitta shi. Zaka ga wani gurgu ne, kowa ne bai gani, kowa ne wato kuturta gare shi, kowa ne kaza, kuma Allah ya ce shi yayi dan Adam ya kyautata cikin halitta shi. To wannan malamai suka ce yana daga cikin kyautata halittar dan Adam shine Allah subhanahu wataala yayi wannan. Wanda in ka duba sabanin dan Adam, yanzu dan Adam duk lokacin da yazo zai kera abu, eske zai kera abu ya bar shi da wani abu na tawaya? Ba zai taba yiwa ba. Zaka ga in ka zo zaka kera abu, so kake zamanto crack ne, karshe ne, babu wani error a tare da shi, babu wani abu wanda za a ce bai yi ba. To haka dan Adam, sai Allah subhanahu wataala yayi shi, kuma yayi maka wani wanda ke da kai wani abu, cewa mu in zan mu iya yin shi a haka, yanda ka gani mun yi wannan sak, kuma zan mu iya wani kawashi mu karkata ta kuma ya ringa tahiya akan wannan kawa. Wato duka wannan dan Allah ya nuna ma girman shi da halittar shi. Sannan kuma yin halitta ba irin na a sa ma kana kaunar abu ne ba. Misali yanzu, misali kai kana iya ganin wani abu bai burge ka ba, amma baka ce misali dan Adam wani bai da kyawu. Di yanda Allah ya yi halitta shi, ya yi halitta shi, ya ce kuma halitta ce wadda take da daraja mai kyau ce, kuma ya kyautata ta. Kai ka zo ka ga halitta Allah ka ce bata da kyau, ka ga ashe kuskure. Sai dai abu ne wanda Allah ya sa ma na burgewa, kana kauna. Kamar yadda zaka ga mutum yana kaunar mace, wani zaka ga yana kaunar fara doguwa ko aljanaci, wani kuma zaka gani ne shi ya yi son wata gajeriya, wani kuma zaka ga ya yi son wata dai wadda take gata nan dai ba fallasa, ba yabo ba fallasa. To kowa da irin wanda yake so. Yanzu da a ce kowa ga baki ɗaya al'umma, a ce kowa ya ce ba wanda yake so sai wanda take kwara doguwa, gata nan haura, mai idanuwa, kamar yadda ayan aljanna aka ce musu hurul ayn wanda in ka gansu horin nasu hori ne kalbakin kuma baki ne kirin ka san din mace wanda take da irin duk da kan mu shiga wancan kuma an gare a ce wani abu ala kulli hal irin wannan da a ce kowace mata haka take ko kuma Allah ya sa ma dan adam kawai irin wannan kadai kake so to kaga duniya ba za ta zama lafiya ba ba ta yanda za a yi duniya ta zama lafiya saboda kai kaga waccan kana so shi ma wancan ya ganta yana so wancan ma ya ga yana so to sai a koma can ɗiyan annabi adam wanda ɗaya ya kashe ɗaya saboda me saboda mace shi yana so ya ga ba zai iya hakurawa shi ma yana so ba zai iya hakura ba sai ɗaya ya kashe ɗaya to kaga ni ai bai ba to haka da ɗan adam zai zo to sai Allah ya sa maka mene kai kana iya ga wata ran ta cika sharadi hudu biyar ne kai sharadinka biyar ta cika hudun na biyar in bai cika ba kawai kaga baka iya kaunatarta ba saboda ni wannan sharadi to sai shi kuma wani Allah ya sa mishi mene kawai wannan sharadi guda hudu yake su to da yazo kai ka bari saboda na biyar bai cika ba shi kuma mene sai ya dauka to amma zaka gani muna ba kanmu wahala mu zo mu ce a sai kaza mutun zaka ga yazo kamar shi yazo ya kera wato matar da yake so ya aura ce sai mai kaza sai mai kaza lasiya ba malaman makarantu ana zo mana ce Allah ana zo ce malama ina son kaza wanda take doguwa wanda take mai ilimi wanda take akalla ta harace alqur'ani in bata harace ba ta harace iziya 40 akalla a same ta da hadisi 1000 akai akalla a same yo irin wannan in an samu mun bar ma kai ka san ba wa rawa ka san ba wala ai ba rawa kowa ba yana son wannan ba da ala kulli halli halittar dan adam Allah ya halitta kuma ya kyautata halitta wannan abu ne wanda kai ne burgewa ce na kauna to shi yasa kuma sai Allah ya yi su daban-daban kowa da yanda ya samu shi na daban ba a sa mana ba kowa kuma abin da yake so guda ne saboda in aka sa gudan za mu hallaka za mu zamanto ba abin da zai hallaka mu kamar mata wanda dama kuma fitinannu ne a yanzu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu fitnatan adarra ala alrijali minan nisa yace bayana fa ban bar ba wata fitina wanda ta fi cutar da mazaje kamar mace me cuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ban taba ganin ba wa'anda za su samu mutun namiji wanda ya fi kowa kaifin hankali amma nan da nan sun ja da shi sun kautar da shi kan hanya kamar wato mata la kulli hal fitina ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ta karshen zamani ta wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal da zamu tsaya kan wannan aya cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum a kyakkyawar sura sauran bayani insha Allah gobe ya zo ganin lokaci yayi da fatan abin da muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatunmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.